الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد درسنا نوكينا 23 أديري أكيت في عينزو نعم يو بيوغا وطن ربيع الأول هجرة دبو دالي حدود أربعين ودى تيدي دبو مغشات دبو بيو دبو مشات وكس سلام تاشي كتاب الغسل كو نعم
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه
وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد.
نعم
المؤلف رحمه الله
المؤلف الله يجزيك أن سيأتي كتاب الغسل لتاف وانكا
والقصد في هذه الطهارة
دليلي واتو أصل دليلي أولاً تركي
قوله تعالى
فضل الله تعالى
in
kuntum junuban fattaharu in kun kasance a halin janaba fattaharu to ku sama tuka wajen tsarkake kanku ittahara wannan fi'ilul mutawa'a ne dan ta din ta'ul mutawa'a ce aka shigar da ita cikin ta ta tahara ittahara ittahara ne ko daga tahara ne tahara wato tahura akai tatahara yatatahharu ittahara ita wato ittahara shine aka ce fattaharu ai ku isan kaga ta'ul ta'ul mubalagha sigatul mubalagha ne ku isan matuka wajen tsarkake kanku yatatahharu ittahara tatahharani tatahara yatatahharu yatta ittahara ittahara tatahara tatahhar yawa wato tatahara yatatahharu tatahhar ko ittahara yatahhiru ittahharu fattaharu daga ittaharani na'am
wal kalam al muhit bi qawaidha
zance da yake gamewa da kaidodin wannan tsarki
yana hasiru ba'da al ma'rifati bi wujubiha
yana tattaruwa yana takaituwa bayan sanin wajibcinta
wa ala man taji
wato yanhasiru yana takaituwa ba'da al ma'rifa bi wujubiha bayan sani da wajibcinta wa alaman tajib da kuma akan wa take wajaba
wa ma'rifati ma bihi tuf'al
da kuma sanin abinda ake yin wannan tsarki da shi
huwa al ma'ul mutlaq
shine al ma'ul mutlaq ruwa wanda yake ake wato ba ake kayyade shi da wani abu ba
bi salatati abwab
a cikin babi guda uku
al babul awwal
nafu babi na farko
fi ma'rifati al-amal fi hadhihi at-tahara
sanan aikin da yake cikin wannan tahara wato kaifiyar wannan tahara yaya ake yin ta
wa thani
babi na biyu
fi ma'rifati nawaqib hadhihi at-tahara
a cikin sanan abubuwan da suke warware wannan tahara
wal babu thalith
babi na uku
fi ma'rifati ahkam nawaqib hadhihi at-tahara
a cikin sanan hukuncen abubuwan da suke warware wannan sarki
fa amma ala man tajib
amma akan wanda take wajaba
fa ala kulli man lazimatu salah
to tana wajaba ne akan dukkan wanda sallah take lazimtarsa ma'ana al mukallab wanda sallah ta lazimce shi yayi
wala khilaf
babu sabani a cikin wannan
wa kadhalik
wa kadhalika dan haka wato man tajibu man lazimatu salah wanda sallah take lazimtarsa shine albaligul aqil kuma at-tahir min damil hayd wan nifas ko ba haka ba saboda haka hatta wanda kaga ba kawo alqadir ba kawo kudura ba saboda sallah tana wajaba ala kulli hal idan dai mutun yana da hankalinsa na'am wala khilafa fi dhalika babu sabani a cikin wannan
wa kadhalika la khilafa fi wujubiha
haka dalika babu sabani akan wajibcinta saboda fadin Allah ta'ala wa in kuntum junuban fattaharu
wa dalailu dhalika
dalilan wannan
hiya dalailul wudu'i
sunai dalilan alwala aininta dalilan da aka bayar na wajibcin alwala sunai dalilan wajibcin wanka
kokan zakarna
ha hakika kuma mun ambace su ko menene dalilan da aka kawo na alwa na wajibcin alwala na'am
sallah
dalilan wajibci na alwala sunai dalilan wajibci aya idza qumtu ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum tunda wannan aya ce tace wa in kuntum junuban fatahharu na'am da kuma wanne da hadisi la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza hadatha hatta yatawadda malam muktar kazo barakallahu fik malam muktar mun yi masa addu'a Allah ya dawo masa da motar sa da aka sace kuma Allah ya dawo masa da ita sai aka je aka same ta a can hanyar a hanyar biyu ke an jefar da ita Allah ya karba addu'ar sa wannan motar da yake zuwa da ita ita aka sace
Allah
ya fada
na'am mana kin ya zuwa nan karatu
da duk sai
da ina magana da
shi ma ai shi din ne ai shi ne muktar shi ne a masallacin da'awa aka sace masa an ganta na'am na'am wakadhalika ahkamul miyah
ko wakadhalika ahkamul miyah
haka nan ma hukunce hukuncen ruwa su ma wannan duk waqad taqaddama muzance akan su ya riga ya gabata
babu awwal
babi na farko
fi ma'rifati al-amal fi hadhihi at-tahara
cikin sanin aikin da aiki akan wannan tahara aikin da ake yi
wa hadha al-bab yata'allaqu bihi arba'u masa'il
wannan babin mas'aloli guda hudu suna rataya da shi
al-mas'alatu al-ula
mas'ala ta farko
ikhtalafa al-ulama
malamai sun yi sabani
hal min sharti hadhihi at-tahara
shin yana daga cikin sharadin wannan tsarki
imrarul yadi ala jami'il jasad
wato cuccuda hannu wato sanya hannu kai komo da hannu ya za a ce kai komo shafan da hannu cuccuda yawa cuccudawa da hannu akan dukkanin jiki kamar yanda yake hali a cikin tsarkin gabobin alwala
am yakfi fiha ifadatul ma
ko kuma kawai kwarara ruwa yana wadata a cikin wannan alwala a dukkan jiki
wa in lam yamurra yadayhi ala badani
ko da bai cuccuda dukkan jiki ko da bai cuccuda hannayensa ba bai cuccuda dukkan jikinsa ba da hannayensa biyu wato kawai kwarara ruwa
ba aksar ulama
to mafiya yawan malamai
ala anna ifadatul ma kafiyatun fi dhalik
suna akan cewar kwarara ruwa kadai ta wadata ya wadata a cikin wannan sai mutun ya cuccuda ba indai ka zuba ruwa gaba daya a jikinka shikenan wannan aktharul ulama na'am
wa dhahaba malikun wa jullu ashabihi
maliku da mafiya yawan wato mabiya madhabarsa da al-muzani daga cikin malaman madhabar shafi'iyya
ila annahu in fatat mutatahhiru mawdi'an
mawdi'un wahidun
fatat mutatahhira mawdi'un wahidun min jasadihi
cewa idan me yin idan bugire guda daya na jikin me yin tsarki me yin wanka ya kubce masa
lam yumirra yadahu alaihi
bai cu wato hannunsa bai kai ya zuwa gare shi ba wajen cuccudawa
anna tuhuruhu lam yakmul ba'd
cewa wankansa bai cika ba har yayin nan bai cika ba in dai akwai wani bangare na jiki da hannu bai kai ba ko ina in dai hannu bai kai ba in bai yi ba sai ya samu wanda zai cuda shi ko abin da zai cuda kansa da shi na'am
wa sau fi ikhtilafihim
dalili menene me yasa suka yi wannan sabani
ishtiraku ismil ghusl
haduwar suna wato ishtiraki tarayya a cikin sunan wanka
wa mu'aradatu zahir al hadith al waridati fi sifat al ghusl
da kuma wato cin karo da zahirin hadisai da suka zo a wajen sifar al ghusl sifar wanka
da qiyasin ghusl fi dhalika ala al wudu
da qiyasin wanka a cikin da qiyasin yin wanka a wajen wannan tsarki akan alwala wato a zahirin hadisai ga abin da suke nunawa. To wannan zahiri na hadisai ya ci karo da kiyasi, domin idan aka yi kiyasin cewar alwala sai hannu ya cuccuda, ba kawai zaka tsoma hannunka ba a cikin ruwa kawai ka fito, ko kawai ka kwarara ruwa, shikenan. Sai inda aka sifanta alwala, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cuccudawa, ya zuba ruwa a hannunsa ya wanke ya kai komo, ya zuba ruwa a fuskar sa ya cuda haka kafarsa, ba kawai kurara mata ruwa yake ba, ko ya tsoma ta a cikin ruwa sai ya goge. To kaga in an yi haka a alwala, to a wanka ma sai ai haka. To amma wannan kiyasi sai ya ci karo da hadisai wanda suka nuna an yi wanka ba ai wannan cuccudawar ba, to shi yasa sai aka yi sabani. Na'am. Saboda haka sababul khilaf al'amura guda biyu ne. Na farko al-ishrak, shi al-ghusl, idan ka zuba ruwa a cikin abu ana kiransa ghusl. Haka dalika idan ka zuba ka sanya hannunka ka cuccuda ana kiransa ghusl. To don haka idan aka ce a igtasala ko yagtasilu, wanne ake nufi? Mai cuccudawar ko mai kwararar ruwan kawai? To ai ana so a gaya maka me yasa aka yi sabanin ne. Bidayatul mujtahid fa aka ce. Na'am. Ba ishtirakul lafzi, al-ishtirakul ma'anawi fi kalimatil ghusl. In kace ghasala yadahu hal yushtaradu, sharadi ne sai ya sa hannunsa haka ya cuda, ko kawai idan ya zuba ruwa za a kira shi ghasala yadahu, ko ghasala thawb, dole sai ya cuccuda kamar yadda aka ce fasabba alaihi alma wa lam yaghsilhu. Kaga zahiri ne akan cewa bai cuccuda ba. Na'am. Akwai kuma lafazin da yazo da yake nuna kan cewar ya zuba ruwa din, kuma aka kira shi al-ghusl. Kamar yanda aka ce thumma tafidhina ala sa'iri jasadi fa idha anti qad tahurti. Na'am.
Wadhalika,
wannan ko ya kasance ne
annal haditha thabitata,
cewa hadisai tabbatattu,
allati waradat fi sifati ghuslihi alayhi salatu wa salam,
allati waradat, wadda tazo, wadanda suka zo a wajen sifar wankansa alayhi salatu wa salam,
min hadisi Aisha,
daga hadisin Aisha da Maimuna,
laysa fiha dhikru at-tadallul,
babu ambatan cuccudawa a ciki,
wa inna ma fiha ifadatul ma'i faqat,
a cikin su kawai akwai kwararar ruwa a jikin sa.
Wa fi hadisi Aisha,
a cikin hadisin Aisha tace
kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama,
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi wanka daga janaba yana farawa sai ya wanke hannayensa, sannan ya kamfata da hannun damansa ya zuba akan hannun hagunsa, sai ya wanke al'aurarsa, sannan ya yi alwala, alwaransa irin ta sallah, sannan ya ɗauki ruwa ya ɗebi ruwa, sai ya shigar da 'yan yatsunsa a cikin wato a asalin gashin kansa,
kuma ya subu ala rasihi thalathah
gharafat, sannan ya kwarara a kansa kamfatar ruwa guda uku,
kuma ya bihul ma'a ala jildihi kullihi,
sannan ya kwarara ruwa a fatar jikinsa gaba daya. Ash-shahid shine lam yadhkur laysa fihi tadalluk, babu cuccudawa. Na'am.
Wasifatul waridatu fi hadith Maimuna,
sifar da tazo a hadisin Maimuna
qaribatun min hadha,
tana kusa da wannan,
illa annahu,
sai dai a cikin hadisin Maimuna
akhara ghaslar rijlayhi,
ya jinkirta wanke kafafunsa
min a'ba'il wudu,
daga gabobin alwala
ila akhiri tuhuri,
har ya zuwa ga karshen wanka. Abinda shine bambancin tsakanin su. Bukhari ayayi tabwib akan wannan ko a cikin hadisi a cikin kitabul ghusl. Waye zai rike tabwibul Bukhari?
Cewa babul wudu'i qabla al-ghusl.
Ba haka akwai akan wannan mas'alar ta rashin addalk ba? ba akan na Maimuna ba akan na hadisin Aisha. Na'am, muje.
Wa bi hadisi Ummu Salama aidan.
A cikin haka kuma a cikin hadisin Ummu Salama
wa kan sa'alat bi alayhi salatu wassalam.
Alhali ta tambaye shi alayhi salatu wassalam.
Hal tanqudu dhabra rasiha ligusli janabati.
Shin zata wanki zata since dhufra rasiha wato kitsan kan gashin kanta domin yin wankan janaba.
Qala alayhi salatu wassalam.
Sai annabi sallallahu alayhi salatu wassalam yace mata
innama yakfiki an tahsiya ala rasikil ma'a thalatha
hasa. Ya ishe ki kawai ki kwarara ruwa akan ki wato kamfata uku.
Kuma tufidi alayki alma'a
sannan ki kwarara ruwa a jikinki
fa idza anti qadda hurti
sai gashi ke sai ya zaman dokin yi tsarki kaga wannan ba ma da aiki bane da kauli ne da kauli saboda haka da a ce wani abu idan ya zo da lafazin innama kadai abin da yake wadata inda a ce dalku yana daga ciki da ya fada na'am
wa aqwa min iskabi tadalluk
wannan yafi karfi wajen sarayar da cuccudawa
min tilkal ahadith
daga wadancan hadisan sauran
yanahu la yakinu hunalika an yakuna alwasif lituhrihi tataraka tadalluka
domin anan domin a can domin a can baya yuwa ga me sifanta baya yuwa mai sifanta wannan tsarkin ya kasance wataƙila ya bar ambaton at-tadalluk din ne
wa amma ha huna
amma anan
fa innama hasara laha
wannan li'annahu wannan ladin ina ganin babu ita fa li'annahu yumkinu hunalika an yakuna al-wasif li tuhrihi qad taraka at-tadalluka wannan ladin la'allaha zaida ko ba haka ba li'annahu yumkinu domin zai iya yiwa an yakuna hunalika cewa a can wajen sifantawar na wankan Aisha da Maimuna an yakuna alwasif mai sifanta wankan li tuhurihi ga wankan sa sallallahu alaihi wasallam qad taraka tadalluk ya bar wato cuccudawa zai fi istiqama wa amma ha huna amma anan kuwa a hadisin Ummu Salama
innama hasara laha shurutat tahara
ya takaita mata sharidan wannan wanka ne
walidhalika
dan haka ne malamai suka yi ijma'i
ala anna sifatat tahara
akan cewar sifar wanka wadda ta zo a hadisin Maimuna da hadisin Aisha
ya akmal sifatiha
shine mafi cikar wato sifofinta
wa amma ma warada fi hadisi
wa anna da kuma cewar abinda ya zo a hadisin Ummu Salama na wato wannan shine wankan yana daga cikin wato rukunnanta waɗanda suke wajibai da kuma cewar yin alwala a farkon tsarki to baya daga cikin wato sharadin wanka sai khilafi wanda yake shazi yana wanda aka ruwaito shi daga Imam Shafi'i wannan shine mazhabar Dawud da Abu Thawr ila al-qawl bil wujub tamassukan bi zahiri hadithi Aisha wa dalilul jumhur hadithu Ummi Salama innama yakfiki an tafidhi ala jasadiki wa kadhalika hadithu Jubair ibn Mut'im hadithu Jubair ibn Mut'im dinnan ban ganshi ba munan ta'alikin da ne da muka kanta wa hadithu Abi Dharr fa idha wajadta al-ma' فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته وكلها ليس فيها ذكر الوضوء saboda haka ba kawai hadisin Ummu Salama ba akwai wadansu hadisan ma da suke nuni akan cewa yin alwala kafin wanka ba wajibi bane wannan wata matsala ce ya shigar da ita nan ya kawo ta arzan amma ta daga cikin masail na wannan babin shine cewa shin yin alwala kafin ai wanka wanda ambaton su yazo a hadisin Aisha da Maimuna yana daga cikin ayyuka sharadin waje yana daga cikin ayyuka wajibai na wanka ko ko ba wajibi bane to jumhur akan cewa ba wajibi bane yin alwala illa khilafan shadhan sai khilafi wanda khilafa shawada take sha ratsatsiya to wasu waye suka faɗi wannan su ne Dawud az-Zahiri da Abu Thawr kuma yace nan ruwaya ani Shafi'i la alla riwayar Abi Thawr din ce yake nufin an ruwaito daga Shafi'i amma anya kuwa hal hadha sahih yau mu dauko ba dauko mana a tambaye ba ko akwai ɗan tafan Shafi'iyya mutun din su kanana da na Hanafiya ma da na dauko dan saboda irin duba a cikin irin wayannan masailin akwai at-tanbih sharh at-tanbih na As-Suyuti na fiqhun Shafi'iyya da kuma Mughni al-Muhtaj ma shi ma na fito da shi ina nan office ana je ka dauko mana Mughni al-Muhtaj da sharh at-tanbih a yabun ci ko mana suna nan a ciki akan tar inda ko da yake dai babu na'am
wa fihi
quwwa akwai karfi min jihati daga jihar zahir wato hadisi wadanda suke zahiri
wa fi qawli jumhur quwwa min jihati nazar
abinda yasa wato wannan menene yake nufi a ba alwalar ba mas'alar dalk din mas'alar rashin cuccudawa yana tana da karfi ta zahirin hadisi ta zahirin hadisi wannan mas'alar tana da karfi cewar ba sai mutun ya cuccuda ba tunda hadisin Ummu Salama zahiri ne akan wannan yace kadai abinda zaki ki zuba ruwa akan ki sau uku sannan ki kurara ruwa a jikin ki shikenan kin yi wanka kin yi tsarki haga wannan zahiri ne akan isqatul ad-dalk akan sarayar da cuccudawa to shine abinda yake nufi kenan zai ce wa fihi quwwa min jihati dhawahir al-ahadith na'am shi kuma a cikin kaulin jumhur akwai karfi
min
jihatin nazar ta fuskar wato dalili na hankali da in yace an-nazar wato yana nufin dalilul aql na'am saboda shi tsarki
zahirun min amriha
zahiri ne a cikin al'a cikin lamarinta
annaha shartun fi sihhati alwudu
cewa sharadi ce a cikin ingancin alwala
la anna alwudu shartun fi sihhatiha
ba cewa alwala sharadi ce a cikin ingancin ta ba
huwa min babi mu'aradati alqiyas li zahir alhadith
saboda haka hanya ce ta mu'aradar saboda haka babin saboda haka tana daga cikin babin wato cin karin al-qiyas ga zahirin hadisi eh shine yanzu li'anna at-tahara zahirun min amriha annaha shartun fi sihhati al-wudu at-tahara yana nufin al-ghusl wato al-ghusl shartun fi sihhati al-wudu لا ان الوضوء شرط في صحتها باوي الولاء شرطي ce aya ingancin wanka ba to wato idan abin da yasa min jihatin nazar su jumhur sun ce dole sai da ciccudawa domin at-tahara bi ma'ana al-ghusl sharadi ne na ingancin alwala baway alwala sharadi ne na ingancin wanka ba saboda haka tunda kuwa wanka sharadi ne wanki wanke gaba sharadi ce a cikin ingancin alwala to ya zama to shi kuma inganci wanke jiki dole ma'anarsa sai da cuccudawa na'am wa tariqatu shafi'i hanyar ko mazhabar imamu shafi'i kwa
taghlibu zahir al-ahadith
rinjaye da zahirin hadisi akan qiyas na'am da jumhur ne amma dai
kuma ga zaman su ya ce
na'am
ya ce aksar wannan kula ba
eh amma kuma nan ya kira su jumhur
a sunan da suka tafi sun ce ai ifaitul ma
na'am
ifaitul ma
eh
shi kafiya shine aksar
aksarul ulama amma nan kuma sai kamar ya zamanto cewar ya akasa shine wato
ayin jamhur sune a abin nan a gidan
kuma
bayan wancan za abin da su kuma
a ina ganin to gaskiya sai dai mu dauke shi akan akan mas'alar ta biyu mas'alar shin alwala sharadi ce وفيه قوه من جهه ظواهر الاحاديث a zahirin hadisai yana karfafa wannan, domin zahirin hadisai sun nuna alhaka alwala annab sallallahu alaihi wasallam take, ko ba haka ba? Saboda haka inda ba a faɗa ba sai a hamilin almutlaq alal muqayyad, inda aka sake shi ba kaidi sai a dauke shi inda aka kayyade, saboda zahirin hadisai annab sallallahu alaihi wasallam yayi alwala haka. To amma qaulul jumhur da suka ce ba sharadi bane min jihatin nazar, sun karfafa shi min jihatin nazar, saboda li anna at-tahara zahirun min amriha annaha shartun fi sihhatil wudu, yin wanka sharadi ne a wajen ingancin alwala, amma alwala ba sharadi ne a cikin ingancin wanka ba, saboda babin su daban ne. Na'am. Wa tariqatu shafi'i taglibu zahir al-ahadith ala al-qiyas, duk da yake ba wai wannan ne kadai dalilin jumhur ba, kamar yadda muka ce a hadisin Ummu Salama shi ma zahiri ne, zahirin hadisin Ummu Salama karfafawa ne ga mazhabul jumhur. Na'am. To mun koma waccan mas'alar tamu, mas'alar dalk, bayan ya kawo hadisan fa zahaba qaumun, sai waɗansu malamai suka tafi kamar yadda muka ambata ya zuwa ga zahirin abin da hadisai suka nuna, wa ghallabu dhalika, suka rinjayar da wannan zahirin a bisa qiyasun waɗannan hadisai, a bisa qiyasun wanka, qiyasuha ay at-tahara, da qiyasun wato ita wannan tahara ta wanka, alal wudu akan alwala, sai ba su wajabta cuccudawa ba. Waɗansu kuma suka rinjayar da qiyasun wannan tahara ta wanka akan alwala a bisa zahirin waɗannan hadisai, sai suka wajabta wato cuccudawa kamar yadda yake halin a cikin yin alwala. Wanda ya rinjayar da qiyasi sai ya tafi zuwa ga wajabcin cuccudawa. Wanda ya rinjayar da zahirin hadisai a bisa qiyasi sai ya tafi zuwa ga sarayar da wajabcin cuccudawa. Abinda nake nufi da ina nufi da qiyasi, qiyasun wanka akan alwala. To menene jami'in kowanne daga cikin su, meye illal jami'a? Za a iya kowanne daga cikin su wato taharatul hadath ne. Na'am. Amma kafa hujja min tariqil ism, mun ce dama menene sababul khilaf? Abubuwa guda biyu, wanne ne su? Al-ishtirak da kuma mu'aradatul ahadith lil qiyas. To yanzu ya gama da mu'arada, zai koma ya zuwa ga al-ishtirak. Shine yace wa amal ihtijaj min tariqil ism, amma wato yin hujja ta fuskar wato al-ism, shi suna shine al-ishtirak din, tarayya da aka samu a cikin sunan taharar. Fa fihi da'f, yace akwai rauni a cikin wannan hujja. Domin shi sunan al-tuhur, tsarki, wal ghusl, da wanka, yana ana sakinsa a zancen a harshen Larabawa akan ma'anonin guda biyu, dukkaninsu ala haddin sawa, matsayi ɗaya. Wankewa da in aka hada da cuccudawa ana ce masa tuhur, ana ce masa ghusl. Wankewa in ba a cuccuda ba ana ce masa tuhur, ana ce masa ghusl. Saboda haka kaga idan ka sami irin wannan, me yake faruwa da dalili? Idan ya zamanto an sami ishtirak kuma ma'anonin guda biyu ala haddin sawa, babu tarjihi akan ma'ana ɗaya bisa ma'ana ɗaya, ya za ka yi da wannan dalilin? Sai a ajiye shi. In ba a ajiye shi ba, sai a yi tawakkuf har sai an samu murajjih, abinda zai rinjayar da ɗaya daga cikin ma'anonin. Da shari'a? Ta babu haƙiƙa shari'a a nan. Babu haƙiƙa shari'a. Shi ne wanka a lugha yana ɗaukan ma'anar ka zuba ruwa. Abinda ka zuba masa ruwa za a ce ka wanke shi. abinda ka ciccuda za a ce ka wanke shi. Yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idza walaga alqalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat ulahunna bitturab, sai ka ciccuda sai ka ciccuda ulahunna, inda zaka sa to ya nuna kan cewa sauran wankan babu ciccudawa, amma ai kira shi falyaghsilhu. Daurayarwa wanka ce shine, daurayarwa wanka ce, kuma an yi amfani da wanka inda ba a ciccuda ba, inda aka ce thumma atba'ahu alma fa sabba alayhi alma wa lam yaghsilhu, da yaro ya masa fitsari sai kawai ya kwarara ruwa, wa lam yaghsilhu, bai wanke shi ba, ana nufin bai ciccuda ba. Saboda haka shi yasa abinda Ibn Rushd ya faɗa daidai haka yake, cewa ma'anonin guda biyu ala haddin sawa. Ya amma daurayar ma watakila sai da cucuɗawa. Kuma abin mamaki wato Ibn al-Qasim duk da yake ya faɗa akan tadalluq ɗin nan, amma kaga ya ce idan mutum ya shiga banɗaki, idan mutum ya shiga cikin, idan mutum ya zo alwala sai ya shiga ruwa yana gudana, sai ya sa kafarsa wajen wanke kafa ya karkada ta, shikenan ba sai ya cuda ba. Haka zalika yace idan mutum ruwa yana gudana sai ya dake ya nutse a cikin ruwan ya fito, in dai da niyyar wankan janaba ne wankan sa yayi. Na'am. Na'am. A'a, ba za a ce la qiyasa ma'an nas ba. Wato idan qiyasi ya zama fi mu'aradatin nas, shine la qiyasa ma'an nas. Amma nan ai qiyasin bai ci karo da nas ba. Bai ci karo da nasi ba. Na'am. Wannan haƙiƙar urfiya ce. Wannan bata da mahalli. Saboda al-urf, wannan urf ne khas. Ba urf ne am ba. Na'am.
Abin da yake saba ba su kuma daban-daban ne. So ma'ana ani shi ne, tun da za mu haɗa wanka da alwala, wajen gaɓoɓinmu na alwala sai mu cuccuɗa
oho, wato kaga an yi ishtirak din kenan, wato ishtirak din yayi amfani. Idan ababin alwala ne ai dalko, in ababin wanka ne babu dalko, kuma kowanne daga cikin su ghusl ne. To a iskalin zai zo idan ya zamanto cewar mutum yayi alwala bai cuccuɗa ba, to me hukuncin alwalar sa? Ina aka ce cuccuɗa?
Tunda daga aikin ma'aikin
sallah. An ruwaito, to ai shi aiki la umuma lahu. Ba a ɗaukan ƙa'ida daga aiki. Dan zai iya yiwuwa kan cewa wannan aikin da yayi mustahabbi ne, ko kuma ya bayanin abin da yake shine yafi kamala. Saboda haka nan iskalin zai zo. Shi yasa ba zai yi ya ce kai irin wannan ka ce to kai wannan gana ka, kai wannan gana ka, dole ka dauki ma'ana daya. Wato shi wani abu da a dadin fiqihu, kuma da wanda dole ka jinjina ma malaman fiqihu ka daga musu tuta. Wato idan suka yi iltizamin asali haka za su tafi a kansa. Dan kuma akan ce abun babu san zuciya. Mun ce al-ghusl ma'anarsa dalku, a hadda dalku, to haka za su tafi. A babin alwala, a babin wanka, a kowane babi. Shi yasa za ka ga in suka assala ka'ida a babin tahara, wannan ka'idar in ka zo can cikin babin ciniki da can cikin babin aure, wajen sadaki da ingancin sa, zaka ga sun yi sunnizm ci abubuwan da suka assala shi tun a cikin kitabut tahara. Shi yasa malamin mu Sheikh Muhammadul Mukhtar yake yawan magana akan wannan, yake cewa sai ka ga mutun ya assala qa'ida ko ya tafi akan ta a kitabut tahara, idan yazo kitabul buyu sai ya rusata, wanda yake nuna kan cewar abin nasa yana tafiya ne alal hawa. To war abinda zaka su malamai suna da malaman fiqhu, dole ka basu ka jinjina musu ka daga musu tuta akan wannan, saboda ba sa suna kokari ba sa yin wato tufka da warwara, in suka assala qa'ida haka za su tafi akan ta. Shi yasa wani lokaci zaka ga idan sun yi irin wannan, farkon wanda zai musu wanda ya saba musu sai to ai ka rusa qa'idar ka, ba haka a wancan babin ba abinda ka faɗa bake ne. Wannan shine wato kyan fiqhu da wato kaga mutum a wato ana kokarin amfani da kwakwalwa sosai. Na'am.
Al-mas'alatu
thaniya, mas'ala ta biyu. Sun yi sabani.
Al-min shuruti hadhihi at-tahara an-niyya.
Shin yana daga cikin sharadan wannan tsarki ayin wato an-niyya, yin niyya amla ko ko baya cikin da baya cikin sharadin ta.
Ikhtilafihim fil wujub.
Kamar yanda suke sabani dai wajen alwala.
Fa dhahaba Malikun wa Shafi'i wa Ahmad wa Abu Thawr wa Dawud wa ashabu.
Malik da Shafi'i da Ahmad da Abu Thawr da Dawud da sahabbansa da wato almajiran madhhab mabiya madhhabansa. Ya zuwa ga cewa niyya tana daga cikin sharuɗan wannan alwala, wannan tsarki.
Wa dhahaba Abu Hanifa.
Abu Hanifa kuwa da sahabbansa da Sufyanu Thauri ga kan cewar wannan alwala, wannan tsarki yana wadatarwa ba tare da niyya ba. Kamar yanda halin yake dai wajen alwala a wajensu. Sabanin dalilin sabanin su a cikin wannan akan wanka shine ainin wato dalilin sabanin su a wajen alwala. Waqad taqaddama wannan ku ya riga ya gabata. To me ye sababin ikhtilaf fil wudu? Shine shi ta wannan taharar maqulatul ma'ana ce, kamar yanda yake taharatul hadath ko ko ba maqulatul ma'ana bace, tunda taharar yanzu in idan mutum kai najasa ta samu rigarka baka wanke ba sai ka bayar da kayan wanki aka wanke, kaga ba niyya ko? Yanzu sai ka ce wannan kayan ba za ka yi amfani da su ba, wankin da aka yi bai inganta ba tunda baka yi niyya ba, baka yi nawaitu ghusl abin. To suka ce duk babin su daya, kowanne daga cikin su tahara ne. Su kuma jumhur suka ce wannan abu ne wanda yake innamal ibada ce, innamal a'malu binniyya, tunda Allah ya yi umarni da ita, ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu, saboda haka imtithalul amr ya nuna kan cewa alwala ibada ce. To haka zalika wanka. Na'am. Ai lokaci ya kusa ko? Lokaci ya mu kai ai wannan matsala tana da dan tsawo, matsalatu thalitha dinna. Mu tsaya shine. Mu tsaya anan. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Da Allah.